Sisu v'simchu. Yam tederai yai la da, my tederai yai o da da, my tederai yai o in da da, yana na 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 da da da, yam tederai yai o in da da, tederai yai tederai da, my tederai yai o in da da, yada da 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 da, oh ho 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 Siso vesimro vesim hastoiro usnu kavela toiro itai sakro kidai sakro mikos hoiro tera ive ai 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 Siso vesimcho vesimchas toiro usnucho vela toiro gittoi sachro mikos roiro Ay hey ay ro 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 yom ay de de ro yo 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 de de ro yo 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 de 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 yo 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 de 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 no ay Adar Allah yo in the dam Adar Allah yo de 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 dam And then I'll lie you in the dumb, yeah, da 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 da